This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalo da kuma niya muryar arewa. Za kuma ku iya kama mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Talata 1 ga watan Satumba. Tsohon shugaban hukumar jami'ar gwamnatin jihar Adamawa da mataimakinsa sun yi tozali da hukumar EFCC. To ko me yasa?
A ringizo na kwangila da munda hannu wajen sayan motoci da kuma wasu rashin gaskiya da aka yi.
Likitoci sun shiga bayyana ma maniyyata aikin hajin bana yadda za su kauce makamuwa da cutar MERS.
Ana shakan shi ko kuma wani lokaci aka tabi abin da ke tafiyar da wannan ciwo mutum na ya kamuwa da shi.
Kafin nan za a ji wani rahoto na musamman kan kurar da ta tashi game da kudaden da aka kashe da sunan yaki da Ebola a kasar Liberia. Za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyin masu saurare. Za kuma a ji sharhin jaridun jamhuriyar Niger in an samu, amma fa duk waɗannan sai an ji labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Barack Obama ya bayyana sauyin yanayi a matsayin barazanar da ke buƙatar matakar matakin gaggawa bayan isarsa Alaska jiya Litinin domin fara ziyarar kwana uku a jihar da ke arewa maso gabashin kasar da nufin jawo hankali kan batun yanayi. A jawabin da ya gabatar a wani taron ƙasa da ƙasa da aka gudana a Anchorage, Alaska, Mr. Obama ya ce batun sauyin yanayi yana ƙara ɗaukar sabon salo kowace shekara. Ya ce yanzu sauyin yanayi ba matsala ce da ke nesa ba, matsala ce da ke faruwa a yanzu haka. Haka ma a zahiri sauyin yanayi na faruwa cikin sauri fiye da matakan da muke ɗauka na shawo kansu. Tilas ne a sake lale, ba mu ɗaukar matakai a cikin sauri yadda ya kamata. Mr. Obama shi ne shugaban Amurka mai ci na farko da ya ziyarci wannan ɓangaren na taswirar duniya. Za a ɗauki hotuna a dukkan wuraren da shugaba Obama zai yada zango da nufin nuna illar sauyin yanayi na zahiri da kuma jaddada saƙon shugaban ƙasar cewa sauyin yanayin ya riga ya iso.
Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta sake fitar da waɗansu wasiƙun imel 7,000 waɗanda mai neman jam'iyyar Democrat tsaye da ita ƴar takarar shugaban ƙasa Hillary Clinton ta aika ko kuma aka aika mata lokacin da take sakatariyar ma'aikatar. Cece kuce da ake yi kan amfani da imel ɗinta a maimakon na gwamnati da Clinton ta yi yayi wa yaƙin neman tsayawa takarar shugaban ƙasa da take yi rauni. Clinton ta musanta aikawa ko kuma samun saƙonnin imel da suka shafi aikin gwamnati ta wannan hanyar. Sai dai waɗansu masu kaɗa ƙuri'a suna cewa ba gaskiya take faɗi ba. Mark Tone na ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya bayyana jiya Litinin cewa bayan da Sifeta Janar na ma'aikatar leƙen asiri ya yi nazarin wasiƙun ya tarar da cewa kimanin wasiƙun imel 150 daga cikin wasiƙun da Mrs. Clinton wasiƙu ne da suka shafi ayyukan gwamnati. Tone ya ce kawo yanzu ba a sami wani imel ko ɗaya da Clinton ta aika ko kuma ta samu da aka ayyana a matsayin wanda ya shafi aikin gwamnati ba, da bai kamata a fitar da shi a fili ko kuma a matsayin na sirri a lokacin da aka rubuta su. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta bayyana cewa ba sabon abu ba ne a ɗaga matsayin wasiƙun imel zuwa na sirri ko kuma keɓaɓɓu daga baya.
To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka, birnin Washington DC. Shugabar ƙasar Jamus Angela Merkel ta yi kira ga ƙasashen Turai jiya Litinin su ƙara zuge damtse wajen ɗaukar nauyin dubban baƙin haure da ke kurara nahiyar. Amma waɗansu ƙasashe da ke makwabtaka da ƙasar Jamus ɗin sun yi watsi da kiran. Ƙasar Jamus dai ta karɓi 'yan gudun hijira fiye da kowace ƙasa a ƙasashen Turai, da adadinsu zai iya kaiwa 800,000 a ƙarshen shekara. Sai dai Slovakia Jamhuriyar Czech, Hungary da kuma Poland suna daga cikin kasashen da suka ki amincewa da shirin da ya buƙaci kasashen da ke kungiyar tarayyar Turai su karɓi wani adadin ƴan gudun hijira. Prime Minister Slovakia Robert Fico ya ce kasarsa ba za ta taɓa amincewa da kimanta mata yawan ƴan gudun hijiran da za ta karɓa ba. Ya ce galibin ƴan gudun hijiran da suke kwarara kasashen Turai daga kasashen gabas ta tsakiya da kuma Afirka suna wannan tafiya mai matuƙar haɗari ne zuwa kasashen Turai sabili da dalilan tattalin arziki kuma kamata ya amma riƙa mai da su kasashen su na asali. Shugaban cibiyar kula da ƴan gudun hijira ta ƙasa da ƙasa Janar William Lasseus Swing ya ce ƙungiyoyin agaji irin NASA a shirye suke su taimaka wa gwamnatocin kasashen Turai shawo kan matsalar kwarara bakin hauren. Sai dai ya ce waɗansu kasashen Turai suna buƙatar kawar da fargaban da suke da shi game da karɓar ƴan gudun hijira.
Wata kotu a kudu maso gabashin Turkiya ta umarta a ci gaba da tsare waɗansu ƴan jarida ƴan asalin ƙasar Burtaniya biyu da sifitocinsu har zuwa lokacin da za a gurfanar da su gaban kotu bisa zargin ayyukan ta'addanci. An yanke masu hukunci ne a zaman kotu jiya da aka gudanar a birnin Bayar Kabir, inda aka ba da umarnin mayar da ƴan jaridar waɗanda ke aiki da wani kamfanin labarin intanet na ƙasar Amurka gidan yari bayan kwana biyu da kama su a kan iyakar Siriya da Iraki da kuma Iran. Kamfanin dillancin labaran ƙasar Faransa ya ruwaito cewa an saki direbansu mutum na hudu da aka kama. To, an sha labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yayin da annobar Ebola ke dusashewa a Liberia, ƙungiyoyi da ɗaiɗaikun mutane sun fara tambayar yadda gwamnatin ƙasar ta kashe kuɗaɗen da aka ware da sunan yaƙi da annobar. Christine ya shirya wannan rahoton wanda Jummai Ali ta fassara kuma za ta karanta.
Wani lokaci a cikin wannan makon ne idan Allah ya yarda ake sa ran ƙasar Liberia za ta sake ayyana cewa ta kubuta daga ƙwayar cutar zazzabin Ebola. To amma kuma sai mutane ko kuma ‘yan ƙasar suka fara tambaya akan abin da ya faru ko me aka yi ko kuma yaya aka kashe kuɗaɗen da aka ware domin yaƙi da ɓullar annobar cutar. Tun dai lokacin da aka samu ɓullar annobar cutar a shekara ta 2014. Fiye da ‘yan Liberia 4,800 cutar ta kashe. A watan Mayu ƙasar ta ayyana cewa babu mai fama da cutar a ƙasar. To amma kuma makonni bayan ta ba da wannan sanarwa, cutar ta sake kunno kai. Ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da wasu ƙasashen duniya suka yi alƙawarin ba da taimakon miliyoyin daloli domin taimakawa ƙasar da ke fama da talauci yaƙi da ɓullar annobar cutar ta Ebola. Lami Pargo ita ce shugabar wata ƙungiya da ake cewa Liberia Media Center. Ta ce ƙungiyarta ta ƙaddamar da wani shiri domin bayyana yadda aka kashe kuɗaɗen da aka ba da taimakonsu domin yaƙi da ɓullar annobar cutar. Ta ci gaba da bayani tana mai cewa.
So we are looking at every funding that came in to respond to the Ebola outbreak, whether is doing an actual outbreak or doing a.
A saboda haka Lami ta ce suna nazari ko kuma bin diddigin dukkan kuɗaɗen da ƙasashe da kuma ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa suka bayar domin taimakawa wajen tunkarar ɓullar annobar cutar da kuma bayan ɓarkewar annobar. Tuni dai har wasu ƙungiyoyi ke zarge-zargen cewa ba a yi amfani da kuɗaɗen da aka samu taimako yadda ya kamata ba. A kwanan nan ma'aikatan kiwon lafiya a ƙasar suka yi zanga-zanga a titunan Monrovia babban birnin ƙasar. Suna masu faɗin cewa gwamnatin ƙasar ba ta biya su haƙƙinsu na ayyukan da suka gudanar a lokacin da aka samu ɓullar annobar cutar ba. Ayyukan da suka yi sun haɗa da gano waɗanda suka kamu da cutar ta Ebola da neman mutanen da suka yi mu'amala da waɗanda suka kamu da ƙwayar cutar ta Ebola da dai sauransu. George Williams shi ne babban sakataren ƙungiyar ma'aikatan kiwon lafiya na ƙasar, shi kuma ga abin da ya ce.
Government said they were paying health workers salaries of $500, salaries plus incentives.
Ya ce gwamnatin ƙasar ta ce za ta biya ma'aikatan lafiya albashin $500, albashi da wasu allowance ɗinsu. To amma sai ya kasance wannan alkawari soki burutsu ne kawai. Adolphus Ware wani jami'in kiwon lafiya ne a gundumar Magibi dake kusa da Monrovia babban birnin kasar. Yace kananan hukumomin kasar sun dogara ne akan taimakon da kasashen waje da kungiyoyin kasa da kasa suke bayarwa wajen biyan albashin waɗanda suka yi aikin sa kai na taimakon waɗanda suka kamu da Ebola da bin diddikin dukkan waɗanda suka yi mu'amala da waɗanda suka harbu da kwayar cutar ta Ebola. To amma kuma ba su samu kuɗi ba. Bugu da ƙari kuma yace
we do not have the resources to pay contact tracers.
Yace ba su da kuɗin biyan waɗanda suka taimaka, a saboda haka ba su biya su kome ba ko kuma dada ba su biya kowa ba. A ranar Litinin aka ba da rahoton cewa zazzabin Ebola ta yi kisa a ƙasar Saliyo, kuma tana yiwuwa sai an yi watanni kafin ƙasashen Afirka ta yamma guda biyu da Ebola ta fi wa ɓanna ƙasar Saliyo da Gini su ayyana cewa babu ƙwayar cutar a ƙasashensu.
To Allah shi kyauta bayan wakar Ebola ga dan kwairo. To bayan da hukumar EFCC ta gayyaci Manjo Janar Haladu Hananiya mai ritaya kuma tsohon shugaban hukumar jami'ar gwamnatin jihar Adamawa tare da mataimakin jami'ar Professor David Shell Sabili, har yanzu Professor na cikin komar hukumar ta EFCC, to ko me ya zafi?
Bisa zargin cin amana da kuma yin amfani da matsayinsu domin mallakar kadarorin gwamnati ba bisa ka'ida ba. Ga dai ƙarin bayani daga bakin jami'in harkokin 'yan jarida a hukumar EFCC din.
Rahoto ya zo mana game da wani mundahanu da aka yi a jami'ar jihar Adamawa, na wani mundahanu da aka yi da kuma mundaharin gizo na kwangila da mundahanu wajen sayan motoci da kuma wasu rashin gaskiya da aka yi. To shi wannan ya shafi wani akwai shi vice chancellor din. Professor David Shell,
wato mataimakin shugaban jami'a.
Shi an ce yana da hannu a ciki, ko da yake ana cikin bincike, ana kan bincike kan al'amarin. Na farko dai bincike ya zo cewa yana da hannu da saidawa chairman na hukumar General Haladu Hananiya. To ya sai mai da wani mota jeep da aka siya sabuwa miliyan 13, amma ya sai da mai akan naira 150,000. A ka'idan hukumar jami'a, in mutum ya shekara 4 ya sauka za a iya bai mai mota. To shi wannan ko shekara 2 ma bai babalanta ma ya shekara 4 wata 2 kacal yayi, amma aka bai mai wannan mota kuma ya saba ka'ida. Sannan kuma a cikin abubuwan da muka gano akwai kuɗi da ake ba shi mataimakin jami'a wanda zai ajiye office kamar security vote, amma kuma an ga bai amfani da su yadda ya kamata ba, an kashe su. Sannan kuma da wasu gidaje da ya ajiye na shi ya sai mai da su kamar hotel, anan ba da kuɗi, an kashe kuɗi wajen miliyan 2,500,000 a ɗaya hotel ɗin kuma an kashe kusan miliyan 4, amma kuma duka ba bisa ka'ida ba. Sannan kuma akwai an gano cewa akan wani jarabawa da aka yi a Numan, so an tura ma'aikatan university wanda aikin su ne su yi wannan aikin, an tura su su je su yi wannan aikin, aka ware miliyan 17 saboda wannan aikin biyan ma'aikatan. Amma an zo an gano cewa wannan kuɗin da aka ware bai kai kuɗin da aka ba ma'aikatan ba. Su muna nan ana kan bincike, zai ga akwai abubuwa da yawa da mu gano.
Wannan rahoto da ya zo muku, waye ne ya gabatar?
Rahoton jiya kone Luka Ibrahim Mandub daga Mubi can jihar Adama shi ne ya aiko da wannan rahoton.
To yanzu wayannan mutane suna ina ne?
Lauda suna gaban mu nan, ana bincike tukuna.
Kuna tsare da su?
Suna rubuta bayani game da abubuwan da ya faru. Kafin a kammala bincike za a kai su kotu.
Bayani kenan dangane da kama shugaban jami'ar jihar Adamawa Professor David Shell da kuma Manjo General Haladu Hananiya mai ritaya Abdulwahab Muhammad Muryan Amurka daga Gombe a Najeriya.
Sata ta koma dubaru, amma in don a yi sata haɗa mu ƙasa kowa ya ƙargu sai waɗanda ka aikin nan na gwamnati masu yini ofis.
To a gaida na musamman sai kuma jihar Niger, inda ake ci gaba da faɗakar da maniyyata aikin hajjin bana kan yadda za su kauce ma kamuwa da cutar MERS da ta ɓullo a Saudiyyar. Mustapha Nasir Batsari gare ka.
A sakamakon samun labarin ɓarkewar cutar murar nan mai suna MERS da ke saurin hallaka jama'a a ƙasar Saudi Arabia, mahukuntan Najeriya a matakai daban-daban sun dukufa wajen faɗakar da alhazan ƙasar hanyoyin kariya daga cutar. A dangane da kula da lafiyar alhazan nema, gwamnatin jihar Niger ta shirya wani taro da masu ruwa da tsaki akan kula da lafiyar alhazan domin faɗakar da jami'an kiwon lafiya da za su yi wa alhazan rakiya akan gudanar da aikinsu kamar yadda ya kamata. Famasai Haruna Aliyu ne ya wakilci mataimakin gwamnan jihar Niger wajen wannan taro, ya ce a halin yanzu suna haɗa hannu domin tabbatar da an faɗakar da alhazan.
Kuma an haɗa tim gabaki ɗaya da ma'aikatan lafiya da Pilgrims Board da Islamic Medical Association na Niger State yadda duk wa'insu abubuwa da ya kamata alhazai su kula da shi an duga an fukoto da su kuma za a tara su ga baki daya a musu bayani akai don su kare kiyayewa ga lafiyansu.
Dr. Usman Muhammad shine shugaban tawagar likitocin jihar Niger da za su yi wa alhazan rakiya zuwa kasar ta Saudiya. Ya yi karin haske akan yadda ake kamuwa da cutar ta mas da kuma hanyoyin kariya.
Shi kuma cutar ciwon mas din ma dama ana akwai ana shakan shi kuma wani lokaci aka tabi abin da ke tafiyar da wannan ciwo mutum na ya kamuwa da shi. To mun yi masu bita kan wannan cuta. Da farko a kula da batun iska tukunna suna iya sa abin da ya kira mask hakan nan a rufe hanci hakan nan saboda yawata hunkumin nan saboda iska da kenan. Kuma abincin da za su ci su kasance yana da tsafta sosai because sai da ake kama wannan ciwo ya hada da abincin da mutum ke ci musamman nama ka gane ba, to mun ce duk abin da za su ci su tabbatar cewa an dafa shi da kyau.
Kawowa yanzu hukumar jin dadin alhazan jihar Niger dai ta ce ba ta da shakku game da lafiyar alhazanta, inji daya daga cikin jami'an hukumar Saifullahi Haruna Abubakar.
Magana alhazan shakka babu da shakka ko guda mu alhazan mun zagaya mun samu su lafiya kalau mata masu ciki ko wanda aka dakatar waɗanda kuma ba su da cikin su ne za su yi tafiya kuma ana warning ɗinsu duk wanda ya kafi tsarin karamar yarinya aka auna wajen tashin jirgi za a sake awo.
A yanzu dai tuni wasu alhazan Najeriya suka fara isa kasar ta Saudiya domin fara aikin hajjin, yayin da a ɗaya gefen hukumomin kasar Saudiya suka ce sun tashi tsaye haikan domin tabbatar da dakile yaduwar cutar ta mas. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida na Batsari, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da masu saurare suka aiko mana.
Wanda ya gaida suka wannan gwamnati ta cikin azzaluman kasan nan ne an halasar munakifan da suka saba mai magana a madarewan baro gaskiya ba ta nema hajo fando garje hannaija Nigeria.
Don Allah ya yi in shika game ta hukumar abun nan immigration. Suna cin zarafin jama'a wallahi wasunsu har suna lalade mutum ko su aza mai haraji su shiga abin da zai bayar in bai bayar ba wasu har duka wallahi suna kai. Amma ai bincike a kan wannan domin a tabbatar a gyara, muna fatan Allah Ubangiji ya ba da ikon gyarawa a musulmi. Mai magana Habibu Muhammad Lela local gama.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sashi Hausa na muryar Amurka mai magana Aminu mai shayi na garin Garbace da kamar kuma ta bani da Taraba Fayar Najeriya. Dangane da naɗe-naɗen da Buhari yake yi ko kuma ya yi wannan a kwanakwanan nan na manyan kusoshin gwamnatinsa, har wasu kuma suke cece-kuce, hakika wannan cece-kuce bai dace ba ganin cewa ana duba ayyukan da mutum ya yi na taimakawa ƙasa kuma ana neman masu kishin ƙasa domin a haɗa kan ƙasar Najeriya ta zama ƙasa ɗaya al'umma ɗaya. Bai dace ba a ce ana cece kuce idan ana samun masu ilimi masu hazaƙa za su kawo wa Najeriya haɗin kai ne ba raba kai ba, domin bambanci ƙabila ko kuma nuna ɓangaranci shi ne mulkin Buhari yake so ya ga bayansa a Najeriya, domin ɗan Najeriya ya zama ɗan Najeriya ne a ko'ina kuma a ko'ina yake a cikin duniya ba ma a Najeriya kaɗai ba. Fatan mu mutane za su gane cewa kishin ƙasa shi ya kamata mu sa a gaba, kasan cigaban ƙasarmu a zuciyarmu ba wai nuna ɓangaranci ba. Da fatan za mu haɗa kanmu domin cigaban Najeriya baki ɗaya. Na gode mai magana Aminu mai shayi na garin Garbace da kamar kuma ta bari da taɓa tare da jarin Najeriya da Amurka Sanjiwa.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika. Sunana Sahari mai cajin waya gajar ga ƙaramin hukumar Kurfa a jihar Katsina. Muryar Amerika, ku bani dama in miƙa yabo da jinjina da ban girma ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da gwamnan Katsina Aminu Bello Masari. Alhamdulillah gabadai aikin ku yana yin kyau. Dan haka ku yi ku ƙara jajircewa. Allah ya taimake ku. Allah ya muku jagoranci. Wannan aiki mu mun fara ganin alamun canjin nan. Gaskiya canjin in Allah ya da mun gaba mu yi zaben tumin daraba. Dan haka ɗan Najeriya kuma ƙara hakuri Katsinawa kuma daure mu taya gwamnan mu na jihar Katsina Aminu Bello Masari da addu'a. Allah ya ƙara yi masa jagoranci. Allah ya ba mu lafiya a ƙasar mu Najeriya da zama lafiya da ƙaruwar arziki. Maniyatan mu kuma Allah ya dawo mana da su lafiya. Nagode muryar America. Mai magana Sahabi mai tajin waya gajirga karamar hukumar kurfi a jihar Katsina Radio America. Allah ya saka muku da alheri sai an jima.
To ga wannan sakon.
Domin babban matsalar da ke damun kasashe masu tasowa shine sha'anin jahilci. Masana sukan ce matsaloli uku ne, ko ce kasa in ta yi kokari ta ciwo kanshi to kusan za ta ci gaba. To babban gaban su shine yaki jahilci, shine jahilci. Bayan jahilci talauci ya biyo, bayan talauci sai shugabanci. To duk kasar da babu shugabanci mai kyau ga talauci ya yawa, to jahilci kashe shi zai yawa. To masana na cewa idan aka samu aka yaki jahilci, to za a ciwo kan matsalar talauci, za a kuma ciwo kan matsalar shugabanci mai inganci.
Farfesa Mamman Wasagu, shugaban kolejin ilmi ta tarayya da ke Katsina. Ku saurari shirin nagari na kowa ranar Lahadi cikin shirin Hantsi domin ƙarin bayani. Ku kasance da sashin Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannunku.
Yanzu kuma ga Grace ta dawo da labaran duniya, amma wannan karan a takaice.
Kake shugaban Amurka Barack Obama ya bayyana sauyin yanayi a matsayin barazanar da ke buƙatar matakin gaggawa bayan isarsa Alaska jiya Litinin domin fara ziyarar kwana uku a jihar da ke arewa maso gabashin ƙasar da nufin jawo hankali kan batun yanayi. A jawabin da ya gabatar a wani taron ƙasa da ƙasa da aka gudanar, Mr. Obama ya ce batun sauyin yanayi yana ƙara ɗaukar sabon salo kowace shekara. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta sake fitar da waɗansu wasiƙun imel 7,000 da mai neman jam'iyyar Democrat ta tsaye da ta takarar shugaban ƙasa Hillary Clinton ta aika ko kuma aka aika mata lokacin da take sakatariya. Cece kucin da ake yi a kan amfani da imel ɗinta a maimakon na gwamnati da Clinton ta yi, ya yi wa yaƙin neman tsayawa takarar shugaban ƙasa da take yi rauni. Clinton dai ta musanta aikawa ko kuma samun sakonnin email da suka shafi aikin gwamnati ta wannan hanyar, sai dai waɗansu masu kada kuri'a suna cewa ba gaskiya take faɗa ba. Shugabar ƙasar Jamus Angela Merkel ta yi kira ga ƙasashen Turai jiya Litinin su ƙara zage damtse wajen ɗaukar nauyin dubban baƙin haure da ke kwarara nahiyar, amma waɗansu ƙasashe da ke makwabtaka da ƙasar Jamus ɗin sun yi watsi da kiran. Ƙasar Jamus dai ta karɓi 'yan gudun hijira fiye da kowace ƙasa a ƙasashen Turai, da adadinsu zai iya kaiwa 800,000 a ƙarshen shekara. Sai dai Slovakia, Jamhuriyar Czech, Hungary da kuma Poland suna daga cikin ƙasashen da suka ƙi amincewa da shirin da ke buƙatar ƙasashen da ke ƙungiyar tarayyar Turai su karɓi wani adadin 'yan gudun hijira.
To nan muka kawo ƙarshen shirin wannan lokacin. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa, musamman Magris Alheri Abdu wacce ta taya ni da Sidi wanda ya bada umarni da kuma injiniyanmu na wannan lokacin wato Charles Hall, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a wuni lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.